wa'ala alihi wa sahbihi wa man yattabi' al-hadithi wa sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaykum assalam wa rahmatullahi
wa barakatuh Abu Zahra akhlaq lahu bismillahir rahmanir rahim halat insan bin misra lil ahliyatul wudu halin mutun ko halayen mutun dangane da ahliyatul wudu cancanta ahliya shine cancantan wajibi ya haukan mutun
الانسان بالنسبه لاهليه الوجود له حالتان
اثنتان شي متن da ainihin cancanta a ce wajibi ya hau kansa akwai halaye guda biyu kawai
nan faqat takun law ahliyatul wujub naqisa
yakan samu ahliyatul wujub naqisa an gane akwai cancantuwan ya kai matsayin da wajibi zai hau kanshi amma wajibin nan tawayayye ne ba wai cikakke ba
idan sulha
li an tabbata lahu huquq idan ya dace haƙoƙin zime su tabbata akan shi
lali an tajiba ne wajibat
ba wai wajibai su wajaba akan shi ba akwai mutumin da ya cancanta haƙoƙin sa haukan shi amma wajibai ba su haukan shi ba sallah bai haukan shi ba azumi bai haukan shi ba zakka bai haukan shi ba amma kuma ko ba ce zakka zai haukan shi ma jariri yanzu yana da kuɗi zakka ya haukan shi mahaukacin yana da kuɗi zakka ya haukan shi yaro wanda yake cikin cikin mahaifiyar sa danta ne yana da dukiya zakka ya hau kanshi kuma jona ko dukiya yana nan a aje an gane dukiyar na wani yaro ne kafin a haife shi aka aje mai amma kuma dukiya ya kai ne sabi zakka ya hau kanshi kaga tun kafin ya zo duniya ga shi a halittar wujo ya hau kanshi na tabbatar haƙoƙi an gane ko amma wajibin sa hau kanshi ba a ce dole sai ya yi sallah ko dole sai ya yi azumi ko dole sai ya je aikin hajji duk bai hau kanshi ba wannan na'am
awul ak
ko kuma aka san haka
na'am wa masalu lil awwal bil janin fi batni ummi
sun buga misalai ga na farko da dan tayi a cikin cikin mahaifiyarsa
na'am fa innahu tasbutu lahu huquq
to lalle haƙoƙi sun tabbata gare shi dan tayi din
na'am li annahu yarithu
domin yana gado ko ba za a raba gado ba sai an jira shi ba in za a raba gado sai an jira shi an ga an haife shi ko kuma a kaddara cewa to in mun kaddara namiji ne da ka san shi in mun kaddara mace ce da ka san ta sai a yi kaso kashi biyu ana nan ana jiran shi a haife shi
na mu yi salam
kuma ana mai wasiya a ga kana mashi ma akwai ahliyatul wujud a nan wata kaga za a iya mai wasiya wannan yaron da zan haifa da mata za ta haifa misali in har an haifi yaron a ba shi kaza ko an haifi yaron a ne kaza kaga ai a halittar wujud ya hau kanshi da bangaren haƙoƙi
wa yastahiqqu fi ri'il waqf
kuma yana cancanta a cikin dukiyar waqfi yana cancanta wani abu dukiyar kubusi a ce a ba shi kaza
walakin la tajibu alayhi li ghayrihi wajibat
sai dai wajibobi ba sa wajaba a gare shi ga wani sa a ce yaron dole sai yaron ya mu wani kaza dole yaron sai ya ba wani mutum kaza dole yaron sai ya aikata kaza sai ya hauka shi ba
na'am
sai dai a mai
fa ahliyatul wujub thabita lahu naqisa
wato ahliyatul wujub wanda ya tabbata ga yaro na kasar shi ne
na'am wa masalu lisani bil mayyit
eh to na wajibi kenan sun misalta ga na biyu ga matacce
na'am idan mata
madina idan ya mutu ana bin shi bashi
fa innahu tabqa alayhi huquqi da'imiyya
to hukukin da'imi ji ko
da'imi
wato haƙoƙin masu bin shi bashi sun wanzu a gare shi kuma gaba ya mutu ana bin shi bashi to haƙoƙin mutane da shi ya mutu amma kuma dole ne ya biya wannan bashi kaga a halayyar wujub ne na haƙoƙi
bal inna ba'd al fuqaha
kai wasu daga cikin malaman fiqh
na'am
eh tabara al bayy ba'da mawtihi a halayyar wujub kamila sun lura da ainihin matacce bayan rasuwarsa cewa yana da halayyar wujub kamila kamila kamar lu idan ma ta da'ina
nan madina
in ya mutu wato ya ci bashi ya mutu kuma an bashi bashi
na ta kun lawo
ya mutu na madina sai zama to yana da haƙoƙi ga madini wanda suka bashi bashi
walai hukukun lidan
kuma shi akan sa akwai haƙoƙi ga wanda ya bashi bashi
na
wanda ya bashi bashi yana da haƙƙi akan zuwa ya biya
wa haza kalamun na wata
wannan magana ba ta da wanda yake cewa wai idan mutum wato idan mutum ya zama to ya ci bashi kuma